so na nini ki ya zama classical ko kina gidanku dole ne sai na baki phone call don kina tabinki kina nema ki mashe ni local baby na miki nuni in ki kabar ni kin yo asaba
Wait.